lura da irin koma bayan da rashin fahimta ta tsakanin matasa da jami'an tsaro ka iya haddasa wa sha'anin tsaro a wannan lokaci na yawaitar ayyukan yan bindiga a kasashen yankin Sahel irin su jamhuriyar Niger yasa cibiyar DECAF mai nazari da bincike akan sha'anin tsaro da ke da ofishi a birnin Geneva da cibiyar nazari da bincike akan dabarun samar da tsaro da ke karkashin fadar shugaban kasar Niger wato CLES shirya wannan taro don karawa matasan fararen hula da jami'an tsaro ilimi akan maganar kyautata cudanya inji jami'i a cibiyar DECAF Masaudu Ibrahim
ya kamata a ce akwai kikkiawar fahimta tsakankanin matasa da jami'an tsaro na kasa baki daya in ma jandarmomi in ma sojoji in ma police in ma duan in ma kuma garda nasiono kikkiawar fahimta takan kawo kowa ya san menene nashi gudunmawa a cikin tattalin tsaro da kiwon zaman lafiya mun fahimci cewa muddin ba a tsaya aka tunkari al'amarin tsaro ba da kyakkyawar fahimta da kyakkyawar dangantaka tsakanin su jami'an tsaron da al'ummomi daban-daban to har ila yau da akwai sauran zomo a kaba
a ɗaya bangare wannan taro wata hanya ce ta musanyar dabarun aiki a tsakanin bangarorin kula da sha'anin tsaro Abdulaziz Garba shine mataimakin daraktan cibiyar CLES
duniya tana cigaba wata ran wasu abubuwa suna fitowa sai an samu bayani bisa su to wannan taro dai don mu kara musu ilimi bisa wannan sabbin abubuwa da suka fito don su karfafa aikin su yi shi daidai yanzu kun gani ma soja ba na arme kawai akwai gendarme kun gani akwai police akwai duwane to kowa bisa aikin shi dai in kun gani wuri guda za ku tattauna kowa dai zai karu kuma mun san da abun da za su samu wajen wanda suka zo waje da wanda suke cikin gida ilimin da suka kawo musu duk wannan an haɗe in sun koma wajen ma'aikatansu suna da mahimmin ilimi wanda zai sa kuma su ci gaba da aikin nasu
a gobe Alhamis ne ake kammala wannan zama wanne kasar Jamus da kungiyar ECOWAS ke daukar ɗawainiyarsa a cewar ƙwararru taron zai taimaka wajen ƙarfafa zaman lafiyar al'umma sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Niger